kainu wasina nan zuru
tarayya ake nufi zahiri
kudda fiyar su ba ta yi sai da kai
tarayya ake nufi zahiri
naji suna fadin amana da kai
tarayya ake nufi zahiri
kumar salihu ku ce jama ashe
tarayya ake nufi zahiri
amana ta ba zum ga uga
tarayya ake nufi zahiri
kumar salihu a ce gai da kai
tarayya ake nufi zahiri
jobura gari da marbiri mai rake
tarayya ake nufi zahiri
yiwa uga
tarayya ake nufi zahiri
naji suna kiran kajiwar gari
tarayya ake nufi zahiri
na take ki kiran azo ga gwani
tarayya ake nufi zahiri
kaci dubu jiran dubu ta shigari
tarayya ake nufi zahiri
yaro bari
tarayya ake nufi zahiri
yayan garjo masu nanan kafe
tarayya ake nufi zahiri
masu bakin ciki a yau ke bari
tarayya ake nufi zahiri
ashe kin shiki kana nan tsaye
tarayya ake nufi zahiri
idan ka wuce suna waiware
tarayya ake nufi zahiri
ka ci dubu jiran dubu ta zumaye
tarayya ake nufi zahiri
kujabi Europe suna ji da kai
tarayya ake nufi zahiri
daga uba ziki yana waiwaye
tarayya ake nufi zahiri
da jama'a sada fushi wanda kai
tarayya ake nufi zahiri
Umar Salihu a ce gai da kai
tarayya ake nufi zahiri
kiwa na uga bazun sai da kai
tarayya ake nufi zahiri
bawa ila fushi yake yi da kai
tarayya ake nufi zahiri
bazun na fada a ce gai da shi
tarayya ake nufi zahiri
banar talaka an gai da kai
tarayya ake nufi zahiri
bari in gai da kin shiki sha ado
tarayya ake nufi zahiri
kumar jannati a ce gai da shi
tarayya ake nufi zahiri
amanar ka ta fice ta kafu
tarayya ake nufi zahiri
wajen taimako anan gaggahu
tarayya ake nufi zahiri
baljik na gidan ka kai ne da su
tarayya ake nufi zahiri
jar ai kasar ka ce jarumi
tarayya ake nufi zahiri
Umar Salihu ku ce jan muji
tarayya ake nufi zahiri
Buhari ka ce kike gai da kai abai kainu suna nan zuri ka shiga ka fito suna nan tsaye Salihu jan a ce da shi gai da shi alkairi abun bada ko ina
sai kainu suna nan zuri ki shiga kin fito suna nan tsaye
Salihu jan a ce da shi gai da shi alkairi abun bada ko ina yalla uwa in kici ka kare gani ka ba mai gari ya zo mai rashi masamaya akwai ya zauwa wushi shi kuma mai rashi ya zauto da shi mazo wanda ba ai sai da shi akar marsa ce muke ci da sha salatin karfe karo kashi mazalla haba da baya kushi
sai kainu suna nan zare ki shiga kin fito suna nan tsaye
Salihu jan a ce da shi gai da shi alkairi abun bada ko ina kazar ta dai ya kazar ta biyu suka ce da kai amana da kai
tarayya ake nufi zahiri
Umar Salihu Umar jannati na nijar ashe
tarayya ake nufi zahiri
madauki ashe kana nan tsaye
tarayya ake nufi zahiri
tarayya tana alfahari da kai
tarayya ake nufi zahiri
Nijar na tana kwatanci da kai
tarayya ake nufi zahiri
Europe na cika zamo shi gaba kiwa uga
sai kainu suna nan tsaye
Salihu jan a ce da shi gai da shi alkairi abun bada ko ina gode
tarayya ake nufi zahiri
da can ce makon kana bayyane
tarayya ake nufi zahiri
Nijar na fadin a alkai dukkane
tarayya ake nufi zahiri
farjon ka alike barayu
tarayya ake nufi zahiri
yiro mana tubasi sai da kai
tarayya ake nufi zahiri
bazikna ajina kwatanci da kai
tarayya ake nufi zahiri
al'umma suna kwatanci da kai tafi abun ka ba a kushe da kai
sai kai ruwa suna nan sare ki shiga jumbu
Kalu kujan ace da shi gai da shi alkairi abun fada ko ina hawa uba
tarayya ake nufi zahiri
ko halin ku ciki ne ke fada
tarayya ake nufi zahiri
yadda mai baraisha ambato
tarayya ake nufi zahiri
jiwajin shiki kina nan fito
tarayya ake nufi zahiri
gaskiyar bai akwai kyamar yin zato
tarayya ake
Mar zalihu a gaishe ka nau
tarayya ake nufi zahiri
ashe jon kana anan dai fage
tarayya ake nufi zahiri
Allah ya sa mu dace